Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel a sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 20 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. A cikin ƙasar watanni biyu tun fara yakin Ukraine, 'yan ƙasar miliyan 5 ne suka bar ƙasarsu, sannan kimanin miliyan 7 suka rasa rigunansu a cikin gida. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Somalia da wani kamfani na Amurka sun shiga takun saka kan sahihancin yarjejeniyar haƙo mai da aka cimma a watan Fabrairu a Istanbul.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wani jirgin saman sojin Najeriya ya yi haɗari a jihar Kaduna da ake kyautata zaton hafsoshi biyu sun rasa rayukansu.
Instructor pilot ne, wato pilot ne koyarwa, har yanzu kuma kusantar da ba shin an kashe shi ne a wajen wannan na intermediate da kuma wajen training ne, shi ne mun san ce air force sun kira mutum da mana kan yayi hatsari, to yanzu mun san komai table din mun da air force din shi ne asalin dutse.
A jihar Taraban Najeriya kuma wani abu ne mai kama da bom ya fashe a wata mashaya da ke kasuwar Iware a karamar hukumar Ardakwala, inda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama, kana wasu suka jikata.
Al'umma su da zaune suna hole, wasu suna shaye-shayensu, kuma aka samu fashewar wannan abu mai kama da bom wadda kuma ya sababa mutuwar mutane. Aka samu gawawaki guda uku wadda suka jikata mutum 19 wadda yanzu haka an ɗebe su zuwa asibiti.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san ƴan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu, in ji Biden jiya Talata a New Hampshire game da wayar da ya yi da shugabannin Birtaniya da Canada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. To, ɗaya daga cikin abubuwan da nayi shine na ci gaba da samun wasu ƙasashe da yawa suka amince a yau za su saki man fetur daga ma'adanansu. Sakatare yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden da shugabannin sun kuma tattauna game da samar da ƙarin harsashe da taimakon tsaro ga Ukraine. Rasha ta sanar jiya Talata cewa ta ƙaddamar da sabon farmaki da take kaiwa a gabashin Ukraine tare da kai hare-hare a yankin Donbas, amma Ukraine ta ce tana kare yankin ne tare da daƙile wasu hare-haren na farko. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yakin Ukraine, 'yan Ukraine miliyan 5 ne suka bar ƙasar, sannan kimanin miliyan 7 suka rasa matsugunansu a cikin gida, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Galibin 'yan gudun hijirar Ukraine sun nemi mafaka a ƙasashe makwabta na Turai, inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban. Yanzu haka dai 'yan ƙasar ta Ukraine su ne na biyu mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya, inda suka kai sama da 'yan gudun hijirar Siriya miliyan 6.8, kuma sun ƙara yawan 'yan gudun hijira a duniya zuwa kusan miliyan 32. Yaƙin ya kuma raba 'yan ƙasar Ukraine miliyan 7.1 da mahallansu a cikin ƙasar, mafi girman yawan mutanen da suka rasa matsugunansu a duniya. A garin Ilele da ke iyaka da birnin Kwanna a jamhuriyar Nijar, jama'ar gari ne suka yi wa 'yan bindiga ƙawanya, har ma suka kashe ɗaya daga cikinsu kafin sauran samu damar arcewa. Ga ƙarin bayani.
Asirin su da tono mutum hudu da sun kashe ku, sun karraba mutum ƙarfe 10 nan wajen mota, sai an kore mutum guda da na sai ya sata gone da rawani ya tsere ya bace musu. Ana nan kuma ana zazzamne, sai ga mutum biyu sun shigo wajen gidan mai na hanyar nan ta Kwanni. Ko da mutane sun ka ce ba mu yarda waɗancan ba, ko da an ka rike mutum guda, sai an ga bihillaci ne guda sai ya tsere, ana kashi ne shina ba shi dai shike ba, kala dai ana kashi ne har an ka bige shi. To, shi guda ne ya tsere yayi gabas can kaji ya kire lambo waya, wani doki da mashi yayi gabas shi ka wanga kan kwana ne sun kare
ɗan illela local government sun da amfani da wannan damar domin kira ga hukumomin tarayyar Najeriya a ƙara kai musu dokin gaugawa
yaki dan zambana ɗan akwai abin da gwamnati za ta yi tsakani da Allah na ta tsaye da wanga abu to a taimaka mu talakawa ayi tsakani da Allah tsaye da wanga abu abuna wanda duka dan arewa ya shahi shi kaga shugaban kasar mu bihillaci na akwai gwamnoni hillani akwai ƴan majalisu hillani akwai sanatoci hillani yanzu Sokoto ya hankace Sokoto ainihin Sokoto ai hillani na akwai jahohi Najeriya da dama wanda wallahi hillani na kaga haddari na an ka sa hillani ciki ko lokacin da mutanen na ana ganin su suna sayan mashuka suna hawan mamaki aka bihillaci wanda addaji ya sai sabon kasa ya hawo yana yawo ba dan kun bi ashe training na suka sayan mashuka dan shiga daji
Anjima kadan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A jiya Talata wani jirgin saman sojin Najeriya yayi hadari a jihar Kaduna da ake kyautata zaton hafsoshi biyu sun rasa rayukansu a hirarsu da muryar Amurka. Dangin ɗaya daga cikin waɗanda hadarin ya ritsa da shi sun tabbatar da cewa rundunar sojin saman ta sanar da su mutuwar dan uwan nasu. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani.
Ko da yake a hukumance rundunar mayakan saman Najeriya bata fidda sanarwa akan hadarin da wani jirgin ta yi a birnin Kaduna ba amma iyalan daya daga cikin mayakan da suka rasa rayuwarsu a wannan hadari sun shaida mun cewa rundunar ta shaida musu cewa dan nasu yayi hadari kuma har ya riga mu gidan gaskiya jirgin mayakan saman Najeriya wanda rahotanni ke cewa kina makarantar horas da matuƙa jiragen sojin saman Najeriya wato 401 Flying Training School Ya sama hadari ne a sansanin mayakan saman Najeriya dake birnin Kaduna. Flight Lieutenant Abubakar Alkali wanda dan asalin Potoskum a jihar Yobe ne na daya daga cikin hafsoshi biyun da suka rasa rayuwarsu a wannan hadari kuma na tattauna da dan uwansa.
Sunana Musa Alkali kuma shi marigayin kanina ne na hakika.
Kamar kafin rasuwarsa ya zaka bayyana marigayi Flight Lieutenant Abubakar Alkali?
Marigayi dai gaskiya kanina ne ya tashi a gabana in short an yi shi a hannunmu mu muka rene shi muka yi komai an yi shi cikin azumi if I remember har muka sa mishi suna amma ma'ana ruwa ruwa kullum zai ce ruwa yana son ya sha ruwa yaro ne mai aminci yaro ne mai albarka yaro ne kuma mai tarbiya gaskiya ya tashi da tarbiya domin saboda mu orientation namu kowa ya riga sani dama gidan malamai ne. Muna da
sarfiyan me aka gaya muku sanadiyan rasuwan shi dan akwai labaru da yake wasu su ce ya je fada da yan bindiga dadi ne wasu kuma su ce a wurin horo ne da sauransu kamar ya aka yi rasu
na farko dai ina so sanata ku ce shi instructor pilot ne wato pilot ne koyarwa har yanzu kun san tanto ba shin an kashe shi ne a wajen wannan na yan bindiga dadi ko kuma wajen training ne shine mun san ne air force sun kira mu sun ce mana kan yayi hadari to yanzu mun san komai sai gobe da air force da shi ne asalin dikinsa yanzu ko ina maka ga abin da ya faru mun dai yayi hadari kuma Allah ya dauke shi Allah ya ji kan shi mun dauki dangana
wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun hatsarin jiragen sojin sama a Najeriya domin a bara kadai jiragen mayakan saman Najeriya uku ne suka yi hadari a ciki har da wanda ya halaka babban hafsan hafsoshin sojin kasar Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru da kalin wasu hafsoshi guda tara Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine Asusun ya hasashen karuwar kashi 3.6 cikin 100 a bana idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin 100 a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin 100 a wannan shekara. Tasirin tattalin arzikin da yakin ke haifarwa yana yaduwa sosai inji IMF a cikin rahotanta. Yakin ya ƙara tsananta yanayin tattalin arziki mara kyau kamar kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci. Da hauhawar farashin mai da abinci. Asusun IMF ya hasashen tattalin arzikin Rasha zai ragu da kashi 8.5 cikin 100 a wannan shekara, kuma na Ukraine zai fadi da kashi 35 cikin 100. Ana kuma sa ran Amurka da China da Turai za su samu koma baya a hankali sakamakon yakin. Da ƙarshe, gwamnatin Somalia da wani kamfani na Amurka sun shiga takun saka kan sahihancin yarjejeniyar hakomai da aka cimma a watan Fabrairu a Istanbul. Abdulrashid Muhammad Ahmed, ministan albarkatun man fetur da ma'adanai na Somalia, da Richard Anderson, babban jami'in gudanarwa na Coastline Exploration Limited, sun sanya hannu kan yarjejeniyar. Sai dai a wasu bayanai daban-daban, shugaban ƙasar Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad, da aka fi sani da Farmajo, da Prime Minister ƙasar Muhammad Hussein Robel sun yi watsi da yarjejeniyar, inda suka bayyana ta a matsayin wadda aka soke. Shugabannin biyu dai sun bayar da misali da dokar da gwamnati ta bayar na haramtawa dukkan ma'aikatu da hukumomin gwamnati sanya hannu kan yarjejeniyoyin da gwamnatocin ƙasashen ƙetare da ƙungiyoyi har sai an kammala zaɓukan 'yan majalisar dokokin ƙasar da ke gudana. Ana sa ran kammala zaɓen a watan gobe tare da zaɓen sabon shugaban ƙasa. Bugu da ƙari, gwamnati ta umarci Attorney General Suleiman Muhammad Mahmud da ya binciki kwangilar tare da ɗaukar matakan da suka dace na doka.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, wani bom gira hannu ya fashe a wata mashaya a kasuwar Iware ta ƙaramar hukumar Ardakwala da ke jihar Taraba, inda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama, kana wasu suka jikata, inda yanzu haka suna karɓar jinya a asibitin ƙwararru na Jalingu da ke jihar. Wakilinmu Salisu Ladona ɗauke da ci gaban rahoton da ya aiko mana daga Jalingu.
Al'amarin ya faru ne a yankin Iware da ke ƙaramar hukumar Ardakwala a jihar Taraban, inda wani abun fashewa ya fashe a wani kasuwar mashaya da ake ci mako-mako a wannan yanki na Iware da ke ƙaramar hukumar Ardakwalan, lamarin da ya janyo sanadiyar asarar rayuka da dama, wasu da dama kuwa suka jikkata, wadda halin yanzu suke asibitin ƙwararru da ke ƙaramar hukumar Jalingu a jihar Taraban domin karɓan jinya. Alhaji Umar Malam Isa, wani mazaunin yankin Iware ne da ke ƙaramar hukumar Ardakwala, kuma yana cikin Iwarin a yayin da abun ya auku, na koyi masa tambaya ko menene ma ya faru a yankin nasu.
Abin da ya faru dai, abin fashe ya fashe misalin karfe 5 da wasu mintoci a kasuwa a Iware, kuma an yi rashe-rashe, an ji raunuka da dama. To a bisa yanzu dai bamu yakinin abin da aka rasa da kuma iya mutane suka ji raunuka, saboda lokacin da abin ya faru jami'an tsaro sun shiga cikin aikin, sun yi gwada sun taimaka.
Wasu alƙalma suna ma cewa kamar abun ya auku wani guri kamar mashaya ne haka lamarin ya faru, ba dab cikin kasuwan shanu da sauransu ba. Menene gaskiya lamari game da wannan? Kuma
hakika haka ne, a kasuwar mashaya ne abun ya faru.
To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniya akan akuwar lamarin? DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar, shi kuwa ya shaida mana cewa lallai lamarin ya auku.
An samu fashewan wani abu da ake zaton bom ne kiran hannu a nan gari da ake kira Iware, karkashin karamin hukumar Ardakwala da ke na jihar Taraba. Kuma akwai kasuwa dina wadda jama'a suke saye da sayarwa hakan nan. Lallai na yau din ya faru ne a wannan mashayar, inda al'umma suna zaune suna hole, wasu suna shaye-shayensu, kuma aka samu fashewan wannan abu mai kama da bom wadda kuma ya sababa mutuwar mutane. Aka samu gawawwaki guda uku wadda suka jikkata mutum 19, wadda yanzu haka an ɗebe su zuwa asibiti na nan cikin Jalingo don su samu jinya.
To kowane mataki gwamnatin jihar Taraba ta dauka akan aukuwar lamarin? Alhassan Hamman Gasol da ke zama kwamishinan riko na ma'aikatan yada labarai na jihar Taraba, wadda ya ce
mai girma gwamnatin jihar Taraba ya yi zaman gaggawa da shugaban sojoji da sauran wato shugabannin jami'an tsaro na gashewa, an zaklo na mutane duk inda suke, a bi su duk inda suke, a zaklo su, a nemo su, a yi magani su don mutane su zaman lafiya.
Wannan abin da ya fashe dai ya janyo asarar rayuka da dama da ma dukiyoyi na al'umma mazauna wannan yanki na Iware da ke ƙaramar hukumar Ardakwala a jihar Taraban. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Lado. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar PDP a jihar Zamfara ta ce ta yi babban kamu, sai dai kuma kamun ya ce ba a kai ga matsaya ba tukunna. A jihar Sokoto kuma sauya shekar shugaban majalisar dokokin jihar ya kwace rinjayen da jam'iyyar APC take da shi a majalisar. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a shirin mu na makonni biyu da suka gabata, mun kawo muku yadda alamu ke nuna cewa tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar da wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar suna yunkurin ficewa zuwa wata jam'iyyar tare da dimbin magoya bayan su, sakamakon takaddamar da ta dade tana rarakar jam'iyyar tun shigowar gwamnan jihar mai ci yanzu Bello Muhammad Matawalle. To sai dai kuma kwatsam a farkon wannan makon, shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kanal Bala Mande mai Murabus ya gudanar da wani taron manema labarai inda ya bayyana cewa tuni da jam'iyyar sa ta kammala shirye-shiryen karbar bangaren na yari na jam'iyyar APC, ciki har da sanata Kabir Garba Marafa a kokarin da suke yi na kwato mulkin jihar da duka bangarorin biyu suke zargin an yi masu fashi.
Wato makasudin wannan zaman da muka yi shi ne mu ƙara masu bayani akan inda ake kan maganar shigowar tsohon gwamnan jihar Zamfara mai girma Alhaji Abdulaziz Yare Abubakar tare da jama'arsa shigowarsu cikin PDP a wannan jiha. Alhamdulillah an kai ƙarshe kuma sun riga sun shigo mu, kuma mun yadda da shigowarsu, uwar jam'iyyar mu ta yarda da shigowarsu, kuma shigowarsu ta ƙara ƙarfafa mu, wanda muke ganin insha Allahu za mu kafa gwamnati in an yi zaben shekara mai zuwa a wannan jihar. Yarjejeniyar da muka yi, za mu haɗa kanmu, za mu yi aiki tare, kuma in aka samu nasara za a yi aiki tare, za a raba mukamai, kuma in Allah yarda za a yi ma kowane bangare adalci.
To sai dai kuma mai magana da yawun bangaren na yari, wato tsohon kwamishinan watsa labarai Ibrahim Birnin Magaji, ya ce duk da yake akwai yiwuwar sauya shekar, to amma ba a kai ga cimma matsaya ba tukunna.
Muna akan tattaunawa tsakaninmu da ita jam'iyyar PDP, kamar yadda shi mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Zamfara ya faɗa. Sai dai abinda zan ƙara nan shi ne, ba a cimma ƙarshen tattaunawar ba, ballantana har a yi maganar cewa mun shigo, sai dai a bar shi a kan muna batun shigowa, domin irin al'amuran da ke faruwa a tamu jam'iyya muna tattaunawa da ita jam'iyyar PDP da zummar ganin cewa muna iya aiki tare. So sai dai kamar yadda na faɗa, ba a cimma ƙarshen al'amuran ba, duka ana tattaunawa ɗin, idan aka kammala insha Allahu komai ya kai ƙarshe, mu za mu kawo namu bayanai insha Allahu.
To amma menene ya zafi haka har kuke tattalin sauya shekara, duk da ana ganin cewa kamar jam'iyyar ku ta APC ta samu ƙarin ƙarfi dawowar gwamnan jihar Bello Muhammad Matawalle daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar ku ta APC?
Haba dai Malam Mutala, ai ko addinin musulunci ka ji abinda aka faɗa cewa mummuni baya jefa hannun shi cikin rami sau ɗaya, sau biyu, sau uku, ana ce don shari'a aminta da ya ci gaba da jefa hannun shi cikin ramin nan. Duk wanda an Najeriya shaidu yake mai biyar lamuran da ke zuwa su dawo, ko mai biyar lamuran yau da kullum ya san irin abubuwan da muka yi wa jam'iyyar APC mu muka haife ta, muka rene ta, ta kawo inda ta kawo, amma kuma yau an wayi gari cewa wasu bakin haure an turo su, an saka su a cikin jam'iyyar domin a nuna mu ba kowa bane. Don haka kaga tunda matsala ce ta siyasa, baka iya siyasa babu jam'iyya. To irin abin nan ne na magana ka su zurmi da nomo na magarya, in dai ba a son ka tunga kai ta, to tunda ba a da bukatar mu an nuna kuma haka din, to me na kuma tunanin da za mu ci gaba da kasancewa a cikin wurin da ba a da bukatar da mu.
A makwabciyar jihar Zamfara kuma, wato jihar Sokoto, ana ci gaba da gwada kwanjin siyasa tsakanin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta APC a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakardawa Mako, a yayin da ake daɗa tunkarar zaben shekara ta 2023. Wannan ya fito fili ne a wannan makon bayan da kakakin majalisar dokokin jihar da aka zaɓa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Kabiru Manya a Cida ya ba da sanarwar sauya shekara zuwa jam'iyyar PDP tare da wani dan majalisar mai wakiltar mazaɓar Wamako, lamarin da kuma ya sauya fasalin majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar adawa ta APC a da. Jam'iyyar PDP dai ta ce ta yi babban kamu ta bakin kakakinta Abdullahi Yusuf Hausawa.
Shi dan siyasa duk lokacin da yake da mutum guda yana neman mutum na biyu, 'yan mutum dubu gare ka kana neman wasu su kare shigowa, domin su ne jarin kowane dan siyasa da ka sani. Kuma ga ka'idar zaɓe, ba a da kirani don ka cewa ka ci zaɓe, idan mutum 100 suka jefa ƙuri'a ka samu mutum 60 ko 65 ko 70 kai za a da kirani cewa ka ci zaɓe, ba wanda ya samu mutum 30 ba. Rabotar da za a samu shi ne a bada haɗin kai don za a samu ayyuka na cigaba ga jiha. Don ka yi siyasa an kawo gwamnati ba wai dole ba ne sai ka yi kuɗi ko ka samu mukami. Duk ayyukan da wannan gwamnatin da ka taimaka aka kafa, duk ayyukan da ta yi na alheri kana da nata kaso na lada a ciki, wannan shi ne romon demokaraɗiyya. Domin ka ga yanzu majalisa mu ke da majority a cikin majalisa.
To sai dai jam'iyyar APC kam cewa ta yi aida mata san arena, kuma umma ta gaida Aisha. Sambo Bello Dan Chadi shi ne sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar.
Mu da yawan zamu iya cewa ga Allah sarka take tona. Sannan tuntuni shirin majalisa ya daɗe a aikace a matsayin ɗan PDP. Yau dai illa kawai abin za a iya cewa ya tabbatar duniya ta shaida. Don abin da ya kamata lalle kowane tsuntsu shirin yana kufan gidansu. Amma in tsuntsu har kufan gidansu, to sai a duba a gani wani irin tsuntsuna.
To yanzu a iya cewa wannan ba kuma baya ba ne wata ƙilga jam'iyyar taku ta APC a ce gudan kakakin majalisar dokoki ya bar jam'iyyar ko ya koma jam'iyyar da ke mulki ta PDP.
Inda ɗan jam'iyyar APC ne dama, wannan sai a ce haka. Amma ai a aikace ya rage ba ɗan APC ba.
Tuni dai da wasu masu fashin baƙin siyasa a jihar ta Sokoto suka bayyana cewa wannan tamkar wani abu ne da ya kama da gwada kwanjin siyasa tsakanin manyan ɓangarorin biyu a jihar ta Sokoto. Dr. Ibrahim Babasha tambaya malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Inda babu jam'iyya mai kwakwarar rinjaye, fice wasu daga jam'iyyar adawa ya nuna cewa yanzu jam'iyya mai mulki ita ce da rinjaye a majalisa. A dalilin haka abunda ita jam'iyyar PDP ke so a wanzar ita majalisa zai fi zuwa musu da sauki. Duk da dai mun san cewa ko lokacin da suke jam'iyya mai adawa, ita jam'iyyar PDP ba ta samu wasu matsaloli ba a majalisa wurin wanzar da kudurorin da manufofi da take so ita kanta majalisa ta wanzar. Amma da komawar su yanzu ya karasa abun zai zo ma ita jam'iyya mai mulki, wato jam'iyyar PDP, abubuwa za su yi zo mata sauki. Sannan ita kanta jam'iyyar APC yanzu ta samu naƙasu saboda ta yawan mutanen da take da majalisa ya ragu. Kallon da ake mata na jam'iyyar da za ta iya kawo tsaiko ko kuma kalubalantar yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta ya ragu a dalilin yawan mutanen da ba ta da su a majalisa yanzu haka.
A nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alƙur'ani daga bakin yara manyan gobe. To madalla, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san ƴan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu, inji Biden jiya Talata a New Hampshire game da wayar da ya da shugabannin Birtaniya da Canada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yakin Ukraine, ƴan Ukraine miliyan biyar ne suka bar ƙasar, sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsagunansu a cikin gida, a cewar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Galibin 'yan gudun hijirar Ukraine sun nemi mafaka a ƙasashe makwabta na Turai, inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban. Yanzu haka dai 'yan ƙasar ta Ukraine su ne na biyu mafi yawan 'yan gudun hijira a duniya, inda suka kai sama da 'yan gudun hijirar Siriya miliyan 6.8. Asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya yi hasashen ƙaruwar kashi 3.6 cikin ɗari a bana, idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin ɗari a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin ɗari a wannan shekara.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Karl, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.